Night is falling, I think of you. I'm walking home, I think of you. And as he calls me, yes I do, I think of you. How you doing, I think of you. As we leave, I think of you. And I smile, I can't hide, I think of you. I don't know where your days are spent, your lovers and your friends, but I know for sure of who you have been thinking. We're far beyond the city's lights, two who dream alike. Forgive them if they never find their freedom, their freedom. It's so late, I think of you. He walks me home, I think of you. I'm so sorry, I'm so tired, I think of you. And in the shadows I think of you. Close my eyes, I think of you. Now I'm falling, I think of you.
Da 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 da